من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قراتمنا الشرين يا زامو بورا كما ريد نقيا مكو shirin ya tana da yawa ne sai sa muke dan dukan da zafi zafi akwai gabar da nake so in mun kai sai mu kara sanata tafan mu guda biyu da muka suka rage mana akwai daliya da ita hamziya mun kusa kara sasu to wannan shirin ya ina so muka dan chocolate sai mu kara sa waccar sai da mun dawo wannan kai dorawa gani in Allah ya yarda Allah ya ba mu yace bi najam min hawatil mustafa sahha maulidi kama ziltu fihi za hawan mutajaddidi bayaman lahu qalbun bi awsafihi sadi kuzufin tidahir hashimi muhammadi azaiba la tanfaku tumli wa tarsaku yake cewa bi najamil hawa fil hashimi bi najamil hawa ato tauraran soyayya ne fil mustafa ta annabi sahha maulidi haihuwa ta ta inganta larabawa suna da wani abu suna da ilimin taurari cewa wanda aka haife shi a cikin tauraron kaza rayuwarsa za ta kasance kaza har yanzu ma akwai wanda aka haife shi a tauraron kaza ga yadda rayuwarsa za ta kasance wanda aka haife shi a tauraron kaza ga rayuwarsa za ta kasance yace to shi kuma a cikin tauraron soyayyar annabi aka haife shi kaga ko a yadda tauraron da aka haifi mutum akai to kaga akan wannan abun zai rayu kuma masu ilimin taurari sun ce idan wannan ilimin aka yi bincike akan sa aka gane yadda burjin mutum yake a kashi 100 90 ilimin baya sabawa indai ga tauraro kaza shine tauraron mutum ko shine burjin mutum anan aka haife shi ko kuma shine burjin sa to za ka ga duk wannan abubuwan da aka siffanta za su gudana a rayuwar mutum za ka ga 90 cikin 100 baya sabawa saboda haka wasu ma suna gaba ya ma fi 90 cikin 100 saboda haka shi to kaga tunda tauraron da aka haihu mutum rayuwarsa ba ta sabawa sai ce to shi a cikin tauraron soyayyar annabi aka haife shi kaga haka zai yi rayuwarsa ya kare kina cikin soyayyar annabi wannan yayi wata igiyar balaga ce mai girman gaske shine bi najamil hawa a cikin tauraron soyayya ne fil mustafa ta annabi sahha maulidi in rayuwa ta inganta a cikin haife amma zirtu ban gushe ba fi a cikin soyayyar annabi za hawa ina ma abotin soyayya mutajaddidi mai sabunta soyayya ta yau daban ta gobe daban ta jibi ga kullun soyayya tana hawa tana sabuntuwa bayaman lahu qalbu ya wanda yake da zuciya sadi wacce take kishirwa li ausafihi da sufofin annabi yace kuzo ka karbi kimti dahil hashimi muhammadi sai kace kuzo ka karbi ajaiba abubuwan mamaki la tanfaku wacce ba ta gushewa tumni tana karuwa watar saku tana tabbatuwa kimti dahil hashimi muhammadi a cikin yaban annabi muhammadu yace mada'ibu la ta'dul haqiqata kullaha wa raddiduha ma ishtulastu umilluha madidun alaina fil qiyamati zilluha kama idan min garsil jalali yutulluha jamalu lisanin bis sana'i mubammaku mada'ihu jam'i ne na madahu mada'ihu dukkanin wani yabo na annabi la ta'dul haqiqata baya kaketare wa ya baya ketare haqiqa kulluha gaba ɗayansa abin da yake nufi da hakika akwai majazi akwai hakika shi hakika shine asalin abu reali yadda aka faɗa abun haka yake shine hakika shi kuma majazi abun za a faɗa amma ba wannan ma'anar ake nufi ba misali sai ka ce zaidun asadu zaidu zaki ne ma'ana kana nufin zaidu yana da jarumta to amma za ka samu ai zaidun bai kai asu bai kai zakin ƙarfi ba to wannan shi ake kira majazi majazi shine a faɗa mutum suffa amma bai kai girman wannan suffar ba za a lankaya masa ne saboda annuna yana da wani abu to shi yaban annabi duk wata suffar da kaji an gaya masa to to ya mafi wannan siffa kawai an gaya ma ne saboda a gaya maka abin da kwakwalwarka za ta iya dauka yasa ce mada'ifu su yabo na annabi la ta'dul haqiqata ba sa keta la haqiqa su zama majazi kullu ha gabadin su uraddiduha ina maimaita ban annabin ma ishtu matakan rayu lastu umillu ha kuma bazan kosa ba bazan gaci ba da ambatan annabi madidul alina fi kiyamati zilluha sai kace zilluha inuwar sa madidul me mi kuwa ne alaina a gare mu fi kiyamata cikin ranar alkiyama zamu shiga inuwar annabi kama ilu eh kama ilu min garsul janani yatulluha kama ilu eh ko kuma kace madidul sai kace zilluha inuwar wannan yaban na annabi madidul zai yi ma zai karu alaina a gare mu fil kiyamata ran kiyama kama ilu min garsul janani yatulluha kama ilu bishiyoyi ne ko kace sarkakiya ne amma kawai dan fada karatun baya yawanci ana fassara kama ilu nan da sarkakiya ko a ce kamila eh ana cewa sarkakiya amma abin da ake nufi guri ne bishiyoyi da ciyayi yawa gurin da ya harde da ciyayi ai da bishiyoyi nake nufi bishiyoyi a hade kama ilu sarkakiya ne min garsul janani janani daga dashe na zuciya eh mana wannan yabin da kaga ana yi wasu bishiyoyi ne wanda suka fito daga dashen zuciya sai kace jimanu lisani fadan harshe shine gundarin harshen mutum wanda yake magana ya dillu ha shi yake zubar masa ruwa bisana'i da yabo mudammu wanda yake abun kwabawa da turare wannan shi ma wani irin balaga yayi eh mana wannan yaban nasu da kake gani soyayyar da take cikin zuciyarsa ita ce consequences na wannan yaba eh mutum akwai munanan abubuwa a zuciyarsa in suka hadu suka masa kauci sai kaje yana fitar da wasu munanan maganganu wannan munanan maganganun da yake fita su suke interpretation din abin da ke cikin zuciyarsa to shi yasa ce to shi wannan yaban da yake wa annabi asalin da shi ne na zuciyarsa abin da ke cikin zuciyarsa ne ake tarjama maka shi shine kama ilu sarkakiya ne min garsul janani daga dashin cikin zuciya eh shi wannan yabo da kake ganin sa gaba daya shi yasa shi Ibrahim yake fada yace hazar diwanu samaratu ayyatu ayyamu hayati wannan diwani da kaga na rubuta diwani da shi Ibrahim wanda yake hannun mu yace samaratu ayyamu hayati shine ƴaƴan dashin bishiyar rayuwata kamar ka tambayi shehu ne ka ce masa shehu da kazo duniya aikin me kai yace kai ka dauki diwani da ka dauki diwani to na gama aikin nayi noma na shuka na girbi na sheke na dafa na sa maka cokali kai bude bakin ka kai na sa maka ci to shi yasa to shi ma Imam Al-Fazazi yana magana to shi ma wannan yabon wani irin da shi ne wanda zuciyarsa ta yi kamar ka tambayi ima wannan to da me ake zuba wannan da shiruwa sai ce jumanu lisani kwadan harce mudan maku wanda aka kwaba shi bisana'i da yabo eh baitocin ta gaskiya an zama tsaya yin bayani za su rika jami'a lokaci sai dai mu ja kai a gurguje huwal qawl bil haqqi alladhi laysa yunkaru wa ma za asamin wastihil mar'u yuzkaru wa qad kala wa qad rasulillahi a'la wa akbaru khalilun habibun fil wuladi mudahharu jalilun muhibun fi shababi mushayyiqu huwal qawl bil haqqi ma'aiki shine huwal qawl shi yaban ma'aiki al qawl bil haqqi shine fadi da gaskiya allazi la yusayun karwan da ba inkarin sa shi yaban annabi shine asalin gaskiya da ba inkarin ta wa ma za asa an wastahil mar'u yuzkaru wa ma za asa al mar'u yuzkaru menene ma mutun zai iya fada min wastahi daga sufufin annabi me ma mutun zai iya fada wanda sahabbai da kansu sun gaza wajen ba da sufufin sa sai dai a samu sufa dai a wajen wani a samu sufa dai a wajen wani saboda girman sufufin da dabi'u an ce an tambayi ko sayyidina Allah ko nana Aisha akan dabi'un annabi shi to Allah ya ce za iya lissafa abubuwan amfani gaba ɗaya na duniya aka ce a ba iya ba yace to Allah ya ce kul mata'ud dunya qalil duk wani amfanin duniya Allah ya ce dan kadan ne amma da yazo wajen dabi'un ma ikin Allah sai ya ce wa innaka la ala kullin azim to shine wa ma za a sa asal mar'u yuzkaru menene ma dan adam zai iya faɗa min wasu fiye daga sufufin annabi wa qadar rasulullahi darajar annabi a'ala ita ce madaukakiya wa akbaru kuma ita ce mafi daraja kalilu habibu kalilu shi badadin Allah ne habibin masoyin Allah ne mudahharu abun tsarkakewa ne filu wiladi a wajen haihuwa kowanne mutum ana haifuwarsa da jini da ruwa da waye ta shi a tsarkake zo dalilu mai girman daraja ne muhibun mai kwarjini ne fi shababi sai ka ce mushayyaku mai halin dattaku ne fi shababi a lokacin da yake cikin kuruciya har yana cikin kuruciya ma to halinsa na dattaku ne lokacin da aka zo dora Hajar Isma'il a Makka tun kafin annabta aka zo aka kama rikici kowace kabila ta Larabawa sai ta ce ita za ta dora Hajar Isma'il to kuma kaga ya rai abu kwaya daya a ce duka al'umma kabilun su da su dora gaba daya shikenan suka rasa yadda za a yi rikici yi rikici babu wata kabila da za ta yadda wata kabila ta dora saboda a tarihi za a ce kabila kaza ita ce ta dora Hajar Isma'il shikenan abu yaki yakiwa a ƙarshe dai sai suka ce to duk wanda ya fara zuwa shi zai mana alƙalanci shikenan ku sai ga annabi ya zo suka ce to shikenan imani alƙalanci kaji kaji rikicin da muke cike ce to abu ne mai sauki a cikin kabilu ina banuwa ne sai ga wasu ce waro mutum daya sai su ware mutum daya ina banuwa ne waro mutum daya wanda zai wakilce ku ina banuwa ne waro mutum daya kowace kabila a cikin su ta waro mutum daya sai shimfida mayafinsa sai ya dauki dutsen sai ya dora akan mayafin sai ya ce to wane wakilin kabila kaza ina kake gani kama guri kaza ina wane wakilin kabila kaza gani kama guri kaza sai suka kama gaba ɗaya kabilun aka daga aka dora shi kaga babu wata kabila da za ta yi wata alfahari cewa kabila ta bata dora ba shikenan sai ya dora musu akan mayafi suka daga shi suka dora gaba ɗayan su to shi yasa ce maka fi shababi mushayyaku mushayyaku mai halin dattaku ne fi shababi a halin kuruciya saboda dattaku aka sani da hikima da wayo da dabara ta rayuwa amma cikin yana saurayi yana da hali irin dattawa fakarna bihi hakan ala kulli ummati zalalna bihi fi ni'matin ayyi ni'matin masabatu ihsanin wa madalai rahmatin izanat ilhamin wa ma'adana hikmatin wa bari ulumin bir hidayatin yambaku fakarna bihi mun yi alfahari da annabi hakkan da gaske ala kulli ummati akan kowace al'umma mun musu alfahari cewa mu ne masu annabi zalalna bihi zalalna mun zauna bihi albarkacin annabi fi ni'matin a cikin ni'ima ayyi ni'matin hakikanin ni'ima masabati ihsani annabi shine masama ko mabubbuga ta ihsanin dukkanin wani kyautatawa wa madala rahmatin kuma shine matsin kayan rahama daga nan rahama take fitowa kizanatu ilhami shine taska na ilimi na ilhama ilimin da Allah zai cusa a zuciyar mutum wa ma'adana hikmatin kuma shine asalin ma'adani mineral resources shine ma'adani wa ma'adana hikmatin shine asalin ma'adani na hikima ma'ana mineral resources na hikima wa bahru ulumi shi annabi shine kogin ilmai bil hidayati yambaku wanda yake yayyafi bil hidayati da shiriya ba ruwa yake zubar ba a shiriya yake wana shafal shafi'ul wara wal kullu bil kawfi yar'udu ila allahi yas'a bil jamil wa yahfidu ata'rifuhu zakan nabiyyi muhammadu qadibul rasulillahi fi nashri sayyidu tatihu bihi dunya wa ukhra wa barzaku shafi'ul wara annabi shine mai cetan halittu wal kullu alhali kowanne mutum yar'udu yana yin makirkata bil kawfi saboda tsananin tsoro dan kiyama da ko hankalin sa ya tashi yake to shine mai cetan halittu ilallahi yas'a zuwa ga Allah annabi yake tafiya to shine ilallahi yas'a annabi yana tafiya ne ilallahi zuwa ga Allah fil jami'i a cikin dukkanin halayensa duk abin da annabi yake to zuwa ga Allah ne waya hafidu kuma zuwa ga Allah ne yake gaggawa duk abin da annabi yake dan Allah yake a ta'rifuhu zakan nabi muhammadu wata ila tambaya shi a ta'rifuhu zakan a ta'rifuhu yanzu ka san shi zakan nabi muhammadu wannan annabin mai girma ka san kowa ne ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar ka ce a imam al-alfaza zaba sani wasi ke to sauraron ka ji kadibul rasulullahi tashir sayyidi kadibu shine mai yin hudba li rasulullahi ga manzannin Allah fil hashari a cikin taron kiyama sayyidi kuma shine shugaban su taron alkiyama gaba ɗaya manzannin Allah to shine mai yin hudba kaga ko masallacin juma'a ka je kuma sallacin idi kaga ai bai hudba liman ne ko to shine mai hudba shi kadai ake saurare tatihu bihi dunya yake to in baka san shi waye ba dai bari su sake gaya maka tatihu bihi dunya duniya tana alfahari da shi wa ukhra lahira ma tayi alfahari da shi wa barzaku kuma barzaku ma tayi alfahari da shi dama mustaci din uku ne duniya lahira barzaku duk wanda ya mutu yanzu yana barzaku sai an tashi kiyama ta kun za a tafi lahira to duniya tayi alfahari da shi annabi ya zo cikin ta lahira ma tayi alfahari da annabi barzaku ma tana alfahari saboda annabi ya shigo cikin ta yace husamun mubail laysa shay'un yuraddu wa shakhs bahain kull qalbin yuwaddu wa bada da in laysa lil bahari madduhu khibamun bihar la ghaibi da abantu madduhu yutahhiru adnas al qulubi wa yanqahu husamun mubail shi annabi takwabi ne mubail me zarcewa mana takwabi ne ga yawajini na wuce laysa shay'un yuraddu ba abin da yake mayar da shi ana takwabi ne da ko kashi baya ji in dai an daga to sai ya yanke shine laysa shay'un yuraddu ba abin da yake mayar da shi wa shakhs bahain shi mutun ne mai kwalji ne kullu qalbi yuwaddu kullu qalbin yuwaddu dukkan wata zuciya tana san annabi wa baharu ada'i shi kogi ne na bayar da kyauta laysa lil bahari matfu babu wani kogin da yake masa kari shi kogi ne da yake bayarwa shi kuma ba kogin da yake bashi kibamu sai kace biharul gaibi kogi na gaibu mana kogi na ilimin gaibu kenan da aban har abada biharul gaibi kogin gaibu kidamu wanda yake mai yawan bayarwa to mutu shi yake kara masa da aban har abada shi yasa kace babu wanda yake kai annabi kinta saboda shi yana dauka ne daga taskar Allah yana bayarwa duk wanda zai bada wani abu karshe zai bayar ne a aljihunsa amma shi annabi yana dauka ne a taskar Allah yadda taskar Allah ba ta karewa haka bayarwa annabi baya karewa har gobe har jibi har gata har cita annabi ne yake babu yadahiru adnasul qulubi annabi yana karkake adnasul qulubi dattin zukata wayanqaku kuma shi yake sanye zuciya yanqaku shi yake sanye zuciya zuciyar ta sanye mara hakurin da an taba shi zai kace kisa sai gashi ya dawo kowa ya tsaka sa baki ba zai ci gaba ahalla lahu allahul ganaim wahdahu wa kayyarahu faktara an kana abduhu wa bil jinni min ahli samai amadahu kitamu nizamul la nabuwata ba'dahu bi shar'ati kulli shara'i tusaku ahalla lahu allahul ganaim wahdahu ahalla lahu allahul ganaim allah ya halatta masa ganima ta yaki wahdahu shi kadai dukkan annabawan da suka gabata idan suka yaki abinda aka samu na yakin sai dai su tara a turo wuta daga sama ta kone wannan abu ba a cin ganima wa kayyarahu kuma Allah ya bashi zabi cewa ya yake so yana so duwatsun maka gaba ɗaya da Madina duk su zama zinare da diba yana so ya zama annabi ne basarake irin mulki irin na annabi Sulaiman ko yana so ya zama annabi ne attajiri babban mai kuɗi mulkin Babilonia ko abin da yafi haka aka zabi aka tambaye shi ya zabi yadda yake so Allah masa wa kayyarahu shine Allah ya bashi zabi fa katara amma sai ya zaba an kana abduhu shi ya zama bawan Allah in ya samu ya ci yau gobe ya addu'a Allah ya kawo kaga wannan lamarin sa da girma yake Allah ya bashi zaba ya faɗi yadda yake so rayuwarsa ta kasance yace a shi yana so kawai ya zama cikin bayi shi ma yau ya samu ya ci gobe ya addu'a Allah ya kawo samu a taba yau gobe in ba sau ba ma ai hakuri wa bil jindi min ahli samai amadahu Allah ya karfafe shi ko ya bashi bil jindi da rindinar yaki min ahli samai daga jama'ar sama sune mala'iku lokacin da aka zo yaki inni mumiddukum bi alfin minal mala'ikati murdifi wani kuwa yawa to shine dai kitabu nizamin lin nabiyina kitabu nizami shi ne yake cika zurin kitabun nizami shi yake cika zurin annabawa la nubuwata ba'dahu babu wata annabta bayan sa bishir atihi da shari'ar sa ne kullu shara'i dukkanin shari'o'in annabawa to musaku ake shafe su shari'a fa ta zo shari'ar kowanne annabi ta yi aska sai dai ka batta ka dauki ta fa asaba bihi Allahu al-maramiya izrama wa sha'a bihi an yahmal an yahmil haqqa fahtama wa ja'a akhiran sabiqan man taqaddama kalat milalun tahdil quluba min al-ama wa millatuhu ahada wa a'la wa ashmaqu asaba bihi Allahu al-maramiya asaba bihi Allahu izrama izrama lokacin da annabi ya jefa asaba bihi Allahu maraniya Allah ya datar da shi da abin da ya jefa lokacin da annabi ya jefa Allah ya datar da shi da abin da ya jefa wa sha'a bihi kuma Allah ya so masa an yi hamiyal haqqa shine zai kiyaye gaskiya Allah ya so cewa annabi shine mai kiyaye gaskiya shine wa sha'a bihi Allah ya so masa an yi hamiyal haqqa shi zai kiyaye gaskiya fa hatta ma kuma sai ya kiyaye gaskiyar hegan gaskiyar ta tabaru waja akira yazo a karshe sadikan amma ya rigayi man takaddama wanda suka zo gabanin sa shi yazo a karshe kuma ya fi su kalat milalun tahdil quluba min al-ama kalat milalun tahdil quluba min al-ama kalat wannan milalun kalat milalun milalun addinai shine milalun jam'u milla milalun addine ta hadil quluba da take shiryar da zukata milal ama daga makanta mana shine jahilci ko kafirci halat ta wuce wannan addinin wa millatuhu amma shi addinin sa hada shi yafi kowanne addini shiryar da dan adam wa a'ala shi yafi kowanne addini daraja wa ashma ko kuma shi yafi kowanne addini tsawo fada'iluhu andahu ku aminan nada زوابله مشهودة لمن اهتدى شمائله مأسولة لمن اجتدى كلايكه ألوية البأس والندى فما شب إلا وها ويصرخ فضائله حلل مأيكين الله وقوع يتتفيوم تعلوى من الندى دقلوى السماء يتتفيوم الزبادة دقلوى السماء زوابله تقوى النبي مشهوزة abun tsadawa kuda ne shine mashhuzatun wasashe ne limane ita daga wanda ya tsallake iyaka shama'iluhu tabi'unsa ma'sulatun masu zaki ne limane jita daga duk wanda ya nemi kyauta wannan ma'sulatun din daga asalu ne daga asalin shama'iluhu wannan tabi'unsa ma'sulatun zuma ne daga asali ne asalin ne sai aka mai da ita aka mai da ita ismu maf'ul asali zuma sai a ce ma asulatu ababan zumantarwa ne ismu maf'ul ne wanda aka yi ishtikakin sa daga asalu ma'ana zukata wannan dabi'un su dadin su kamar zuma ne liman najita daga wanda ya nemi kyauta kala'iquhu dabi'un sa ulwiyatun matsaukaka ne alba'si lokacin yaki wannan da da kuma kyauta fama shabba illa huwa yasdi wa yasriku fama shabba to duk da wannan girman daraja kama shabba annabi bai girman kai ba bai dagun kai ba illa huwa yusdi sai dai kawai zaka sukunta aka ce wa huwa yusdi yana bayarwa yana yin baiwa wa halittun Allah wa yusriku kuma yana yusriku kuma yana taimako yusriku taimako shine kamar amsa kowa duk wanda ya kuka ya nemi taimako to da a bashi نفوس الهدى أظهرت به وهي ثبت وللوصف والموصوف منه محبة ولله منه والشمائل أثبت خصيب فناء الجود والأرض جلبة ركاب الأماني في زراه تنوخ نفوس الهدى لا يكشي لا يكشين نفوس الهدى rayukan da suka shiryu abahat sun kasance bihi wahaya sabbatin bihi tana mai sansa nufusul huda shiryayyen rayuka abhas sun kasancewa haya sabbatun suna masu soyayya bihi da annabi mana dirran da ta shiri to tana san annabi duk wanda yayi gari yaji ba sa annabi to bai shiri bane nufusul huda shiryayyen rayuka abhas sun kasance waya sabbatun suna soyayya bihi da annabi walil wasfi wal mawsufi walil wasfi na ga sufofin annabi shine lil wasfi sufan da sufofin annabi wal mawsufi da abubuwan da ake sufa da wanda ake sufantawa da abubuwan da ake sufantawa min hunasa mahabbatu ya kasance abin so ne sufarsa da ake sufanta shine walil wasfi na ga sufofin sa wal mawsufi da wanda ake sufantawa da wannan sunan min hunasa mahabbatu to abin so ne falillahi minhu kai lamarin annabi sai Allah washama'ilu tabi'unsa azbatun masu tsannin dadi ne kasibu fina'il baiti kasibu fina'il jodi kasibu mai yawan fina'il jodi farfajiyar kyauta ne wal ardu alhalin duniya jadabatan tana asali tana fama da fari kasibu fina'il baiti mai yawan ni'ima ce an ce kasif shine zubar da ruwa kamar marka 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 sai kace kasibu fina'il baiti fina'il judi mai marka markar farfajiya ne wal ardu alhali lokacin duniya jadabatan tana tsananin fari yadda a tabi'a san adam ta saba idan mutane suna tsananin bukatar abu to sai abin ya tsada in mutane yazo suna bukatar tsananin suna matsananin bukatar shinkafa sai shinkafa ta yi tsada in azumi yazo mutane suna tsananin bukatar suga sai suga ya tsada to haka duka yanzu rayuwa take wannan duk abin da ya zama ana neman sa to sai abin ya zama yayi tsada to shi annabi mai tsananin bayarwa ne alhali lokacin ana fama da talauci kaga lokacin aka shiga wani yana fama da talauci an ce masu kuɗi ma boye kudaden su suke suna tsoro ya kasu fito da su su fari to shi yasa ce kasibu fina'il judi mai marka markar farfajiya ce amma wajen kyauta wal ardu alhali kasa jadabatun tana fama da fari lokacin da ake fama da babu to shi kuma lokacin yake fito da su ai ta bayarwa rikabul amani rikabul amani raquma amani na burace burace munawwatunawwahu ana durkusar da su ne fi zuraf a farfajiyarsa mana duk burin duk abin da kake nema a duniya to ka nufi annabi da wannan abu ka nufi annabi za ka samu ta mazhaba fil ihsani akrama mazhabatan mazhabin fa amma bihi ma baina sharqin wa maghribi walillahi saybun min nadahu kasaybi kasibu fina'il judi la kafa matlabi turattu wala wajhu istiyajin yuwaffiku yace ta mazhaba annabi yayi riko daga mazhaba ne matashiya ta mazhaba fil ihsani annabi yayi riko da kyautatawa akarama mazhabin mafi girman abin riko fa amma bihi sai ya gama da wannan kyautatawan da kyautar da yake fa amma sai ya game ma baina sharqin wa maghribi tsakanin gabashi da yammaci mana bayarwansa ba sai iya wanda suke tare da shi ba da na kusa da na nesa ma yana samu wani zaka ji mai kyauta ne amma zaka samu watakila sai almajiransa suke fa samun wannan kyautar watakila wani mai kyauta ne amma sai ƴan uwansa watakila wani mai kyauta ne sai abokansa watakila wani mai kyauta ne sai makwabtansa in kai nesa sai dai ka rika jin labarin cewa wani yana kyautar miliyan kaza wani zai iya kyautar mota yace to banda annabi fa amma bihi fa amma annabi ya gami bihi da wannan kyautar tasa da baiwar tasa ma baina sharqin wa maghribi tsakanin gabashi da yammaci ko ina kake a duniya in kai riko da annabi sai ka samu rashin jini rashin tsagawa in ji Hausawa in dai kaga baka samu to baka riko ba to ya rasulullahi yanzu ma mun kawo ko kwambara mu a taimake mu falillahi saibu falillahi saibu kai mamakin irin wannan kwararar kyauta min nadahu daga bayarwansa kasayibin yace kai ka ce zuban ruwan sama shine kasayibin qur'ani yace auka sayibin min as-samahi fi zulmatin wa ra'dun wa barqun kasibu fina'il judi kasibu mai yawan bayarwa ne shine kasibu fina'il judi kasibu fina'il judi mai yawan yaya fina'il da wannan abin da ake nufi da kasibu shine ruwa markamarkan kasibu mai markamarkan fina'il judi farfajiyar kyauta ne la kaffa madalabin turaddu wannan ibaiti ya kunkula in baka hada shi da wancan ba ma'anar sa ba ta fito ba dan yayi ta bani wahala la kaffa madalabin turaddu ku kula da kyau la kaffa madalabin turaddu sai kun hada shi la kaffa madalabin turaddu la kaffa madalabin babu tafin wani ne nema turaddu da za a mayar da shi ka zo kai baraka ni ka muka ciya rasulullah a taimake ni a ce ko ba ba za a baka ba ko ji saka dawo shine la kaffa madalabin turaddu ba tafin me nema ko me bara da ake tiyarwa wala waje huktiyaji ko kuma fuskar wani me bukata shine wajehu ihtiyaji ko fuskar wani mutum me bukata yuwabiku da ake kyararsa abinda ake nufi da yuwabiku a ce da Allah ku tafi muwa ba mu samu ba ko kuma jiya ma ka zo an baka jiya ma ka zo an baka habawa ne ka ce ka mai da ni ATM sai kan ba dazu na baka wa ko ba jibi na baka shine yuwar biku ko kuma kuje ba yanzu ba ku dawo ko kuma shine da yuwar bik duk wata magana da zaka faɗa dan ka sake guyuwar mai zuwa ne ma to shi ake nufi da yuwar biku la kafa madalabin turaddu kasibu fina'il judi mai yalwan farfajiyar bayarwa ne la kafa madalabin turaddu babu wani tafin me nema turaddu da ake juyar da shi wala waje ku ihtiyajin ko kuma fuskar wani ne bukata yuwabiku da ake kyararsa ko ji kaka dawo ko kuma kunzo ka zo na baka ai dan kadan ne ya rage daman kaza ya rage wani yana zuwa da dauka ba shi duk dai wani furuci da zaka dauka wanda ake yi wajen sage guyuwa wanda yazo nema wanda ko ka bashi zai tafi jikin sa babu karfi to shine yuwar biku zaka yuwar biku la ita gwalewa ko a ce kyara ko kuma dai duk wani lafazi da ka san ana yin sa wajen sake guyuwar wanda yazo roko to shine abin da ake nufi yuwar biku to annabi baya haka zamu takaita shi haka sai mu kara gaba